yayin da musulmai a fadin duniya ke ci gaba da gudanar da azumi a cikin watan Ramadana, kuma lokaci ne da malamai suke karfafa gwiwar masu karfi domin taimakawa marasa karfi. Na zazzaga domin jin yadda wasu da suka samu tallafi a cikin watan ke fada.
Sunana Atiba Jallo Suleiman. Gaskiya shekaran ga inda mutane ke taimakawa jama'a, wallahi kaman ba mu jan cikin lokacin da aka ce gana yayi karfi ba. Ramadan dai al'ummar musulmai da bamu da yawan ga jama'a na taimakawa. Gana dai wallahi mun gode masha Allah.
Ni ne Barkisu Suleiman. Mun gode ma Allah shekaran ga Allah ya muna. Mutane sun tallafa muna, sun muna kyauta, an bamu kayan Ramadan. To Allah sa albarka.
Sunana Faisal Kulmila. Cikin ikon Allah, cikin yardan Ubangiji dai gaskiya mun samu tallafi sosai. Gaskiya akwai musulmai da dama a kasar Ghana. Kusan ma mu ce ma yanzu muna gogawa da adnan Ghana. Yasa ya bari gaskiya azumi dai. Wallahi masha Allah mun samu tallafi sosai na azumi.
Alhaji Ahmad Abubakar Jordan, sarkin sisawan kasar Ghana, a kowace shekara yana shirya buɗe baki wa jama'a a cikin watan. Ga yadda tattaunawar mu ya kasance da shi. Shin menene manufar ganin yadda kake tara jama'a domin buɗe baki a cikin watan Ramadana?
Manufar ne shine kamar yadda muka sani, sadaka ne in shekara ya kewayo. Ya kamata akwai wanda muke tare da su, yaran da ke karkashin mu, dai mu assasa wani abu da ya zama kaman iftar, mu ma mu ta samun amfani na wannan wata. Dalilin da muke yin wannan abu kenan.
Da ka fara ya jima?
Da na fara wurin shekara uku ke ga. Maybe mu ya mu ce a day kamar nawa muke kashe, amma ba mu ya mu sani a whole month nan nawa muke kashe.
A day akalla ya kai nawa?
Wani rana yana ya shiga 1000, wani rana yana zuwa less, wani rana yana zuwa upwards.
So kwatankwacin dollar Amurka nawa?
Wurin $150. To ni shawaran na zamba iri na ni dai, akwai irin mu da yawan na zamu yi muna yi. Na zauna na duba, ana gayyatar mu, akwai yan waye mun da ke assasa irin wannan zama muke zuwa, amma shi ka duba kai ka futa, akwai wanda ka bari gida da suke niti mako irin akan da ya kamata a yi musu. To kan wannan na duba na ce a su yi hankuri, su ban neman ta zauna gida ina assasa iftar, saboda wanda kuma ke around da su samu su ma albarkan wannan iftar da muke yin su ma.
Ramadana wata ne da ake ci gaba da karfafa gwiwar al'ummar musulmai, musamman masu karfi, su ci gaba da tallafawa marasa karfi. Hawa Abdulkarim Yankwani, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.